Jimana,
say guys.
Megi da kahuta,
kailip kamarua abuta.
Megi da kahuta,
kailip kamarua abuta.
Dere dere rana sapere yema babu hutu, 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 hutu. Adu azala babu laya babu guru, 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 guru. Jama arshuki ne mere gemu,
mere gemu.
Ena uzia seke tu sinatu chemu,
sinatu chemu.
Kahuta, 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 kahuta.
It's a holiday.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hutu.
Kahuta, 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 kahuta.
It's a happy day.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hutu.
Kahuta abin ka ayyuka ba hujja ka shuka ka girba ka surfa ka girka samu har na nuna ba tuba dan wuya ba su ma da luga dan duka ya buya dan duba tukunna a hujja na kuna like guta na bunka
ga dula ka gusa
a hujja ka duna ka muna da suna gun hulda da juna kaf suna batuna lalura ya ruga yanzu za a huta a taro gayu a ce su sako ba fu design u toshe da no respect da sabon tayu I'm from the tropic naturally hot mutumi na zufa arziki ne a dunkule ka ci guminka kira hutu zuzurutu mara shirin retire they say is coming when you will be kinky dia ni ba dan iska bane wa yasa kiki ci tire I was born a superman into baba tir a yanzu in ci kwakwa
dare da rana safe da yamma babu hutu 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 adua zalla babu laya babu guru 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 jama'ar su kine mere gemu
mere gemu
ina uce sai ka ji suna ta temu
suna ta temu
Kahuta, 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 kahuta.
It's a holiday.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hutu.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a
what? Kahuta, 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 kahuta.
Yeah,
see this is the flashpoint and that's flat. We understand the whole system in the black box. Beyond the box, say them with the kid. I can't acquire to domain. So now I'm a yayu. We are when them in the cutty. With all the signs of improvements, do you think one can easily silence this movement? Yet start the war with only dialogue, you lose it. Mind my business, when the money pile up, I'll use it. I pick a pen, not only the proof. I'm sicker than who was iller than the speaker who lost his voice and never to speak again. When you can't talk, you expand thoughts, then you paint words, but they ain't us. Trying to tame us, that's what fame costs. Kuma dolo bai cin yaki na ina sake yi ina ta kai shi yasa suke ta cewa ka huta agogo sarki aiki
da rana safe da yamma babu hutu 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 adua zalla babu laya babu guru 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 jama'ar su kine mere gemu
mere gemu
ina uce sai ka ji suna ta temu
suna ta temu
kahuta kahuta Kahuta,
it's a holiday.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hutu.
Kahuta, 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 kahuta.
It's a happy day.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hutu.
Dia gala yo jumane. Thank God it's Friday. Go dia gala yo jumane. Thank God it's Friday. Go dia gala yo jumane.
On the mix,
fresh from beautifulariwa.com.